jihar Osun suka rika murna kenan a harabar kotun koli a daidai lokacin da alƙalai biyar cikin bakwai suka tabbatar da zaben Adegboye ga Oyetola a matsayin zababben gwamnatin jihar Osun a zaben da aka gudanar ranar 28 ga watan Satumban bara. Dan takarar jam'iyyar PDP Sanata Ademola Adeleke ne ya daukaka kara zuwa kotun kolin inda ya kalubalanci nasarar abokin takarar tasa a hukuncin da kotun daukaka kara ta tabbatar wa Oyetola. Ga yadda lawyer Oyetola Biodun Layole ya bayyana ra'ayin su a game da hukuncin.
On our part, we are happy to thank God for this victory. Now the governor of our state can settle down to the serious business.
Layole ya ce muna murna kwarai da gaskiya ta bayyana a yau. Haɗa hannu da zaɓaɓɓen gwamnatin Dukufa wajen yi wa jihar mu Osun aiki domin jihar ta ci gaba. To shi ma lawyer Senator Ademola Adeleke SAOK ya yi bayani yana cewa
our reaction is that they are talking with us about it. They are sure it's final and binding, not because they are impossible, but this is the final result you can get in the court of law in Nigeria.
SAOK ya ce wannan hukunci ya fito ne daga kotun koli kuma shi ne hukuncin da ya dace tunda kotun koli kace kotu ta karshe a wannan kasa ta mu Najeriya domin waɗannan lauyoyi biyar sun yi aiki tukuru wajen tabbatar da gaskiya kuma mun yi na'am da wannan hukunci. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.